maga jangarin gaban wace
ado
danya ku wazirin bauchi md kaka alafiya hamshaji
ado
ado ya ku wankan bauchi
ado
maga jangarin gaban wace
ado
danya ku wazirin bauchi md kaka alafiya hamshaji
ado
ado ya ku wankan bauchi
ado
maga jangarin gaban wace
ado
danya ku wazirin bauchi md kaka alafiya hamshaji marbo na tare kan da san bauchi
Allah dai ya idare idare ya wai
ka za shi lai kabarin bauchi
ni bauchin zan na fakuce na wai
sai je ne zai ga dan wazirin bauchi
ado ado
ya kuma wanka na bauchi
wai na da zuma idan kana jin yunwa
ka karka bar ta kashe gabanci
an ce shi din ka ganshi ka warke
to ka kuwa mun ilimi ka je bauchi
gaskiya
hakuri galan da bi ga dan bauchi
a'a
hikima mai sa mutun ya je koli ado ado ya kuma wanka na bauchi
ado
maga jangarin ga bauchi
ado
danya ku wazirin md kaka alafiya hamshaji
ado
ado ya kuma wankan bauchi
ga zaki
yau ya fito garin bauchi
hamshaji
yarma garai kamar wanki
sai ne shi
dai ya ce cikin garin bauchi
to fitaro shi
kowa shigo shigan danci zai zama labari zai zama kamar ma bai kasance ba maza jangarin bauchi maza ga uban bauchi
na'am
maza yau gari ya waye kuma kasuwa ce ku fito gasarin bauchi babu shakka
ado
maga jangarin bauchi
ado
danya ku wazirin bauchi md kaka alafiya hamshaji
ado ado ya ku wankan bauchi
ado
halin sa ne abun koyi
doro ku duba
tafiyarsa kuma cikin tsari
in kun gane
yanayin sa ne abun duba
ado maso yin garin bauchi maza an ga gwanin bauchi
mai taimako a bauchi
mai taimakon matasa ne
maga jangarin bauchi
mai taimakon marayu ne
maga jangarin bauchi
da halin shi dai da abban shi
maga jangarin bauchi
ya gaji duka circin shi
maga jangarin bauchi
da kai zaka hau mukamin shi
maga jangarin bauchi
da alafiyar ka dan zaki ba ka san amara ce ka ga mai hawa da dubu goma kan dubun goma tafi da imaje dawe su adan ka ya ce ta tashi gaskiya ko shari'a ta ja ka ta barka tafi da imaje riba ko ina da neman ka kaga takalmin karfe kuma ka taka an taka in yayin shiru ya daure ba da yayi dumi ya hau anka tashi da imaje malan ka ga ma da yan wawa duniyar ka ka samu lahirar da a nemo ta ita ma ani ta fala imaje bugun tara
ado
maga jangarin bauchi
ado
danya ku wazirin bauchi md kaka alafiya hamshaji
ado
ado ya ku wankan bauchi
dan had ta fatuma gaishe ka
haji dan gwani wazirin bauchi
kai ma kuwa ka biyo mahaifinka
ana da ka kai wazirin bauchi
dan ka cancanta kaga ka haska
ado dai za mu makayin bauchi
shi ma yana kaunar bauchi
abu ne ga taimako gare ka ji na'ima mai sa mutun ya je koli
ado ado ya kuma wanka na bauchi
ado maga jangarin bauchi
ado mashaki baramu na talakan da sammauci
ado ado yakubu wanka na bauci ado na mara ayen da yaje ba
to
ado
magajin garin da bauci
ado
danya kubu wazirin bauci
MD
taka lafiya mashaki
baramu
na talakan da sammauci
Rasulani dunya ce in gaishe ka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Ya ce in daɗa in ƙara gaishe ka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Rasulani dunya dai akwai harka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Aiti Muhammad ta gaishe ka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Isma'il gala da ci gaishe ka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Ahmad Yusuf sanna gaishe ka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Usman Abaji sanna gaishe ka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Khalifa Yusuf sanna gaishe ka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Bashir Adamu sanna gaishe ka
Ado, ado, ya kubu wanka na bauci
Mai waka azanile kaburnin bauci
Na gani Ado, ya kubu wanka na bauci Allah shi samu dace Allah ka kara daukaka mu Amin